idan ka kula da abubuwan da aka zargi shi Alhassan Ado doguwan cewa yayi a baya amma ba a kama shi an hukunta shi ba da kuma maganganu na tanziri da ma zubda jini a nan jihar Kano din da ma sauran jihohin Najeriya waɗanda da yawa daga ciki akwai zargin cewa manyan ƴan siyasa ne suke daukan nauyi kuma su ne suke irin waɗannan kalamai na tanziri ka iya cewa wato tamkar doka da jami'an tsaro sun bar waɗannan ƴan siyasan ne su ci karen su babu babbaka zaka ga mutum yana aikata laifi daga dara wato a filin Allah ba ma tare da yana boyewa ba kuma wato wani laifin kamar wannan wanda ake zargin shi Alhassan Ado doguwan ai karshen rashin imani kenan aje a sawa mutane wuta a cikin ofishi wato kuma a tare su a hana su fitowa har su kone murus su mutu sannan akwai wanda ma ake zargi ya harba kamar yadda na gani a wato da awar waɗanda wato akai abin a gaban su ko kuma suke cewa akai abin a gaban su abajen gadara yake nunawa wanda shi yake kira impunity a doka wato cin kare babu babbaka da kuma laifi da gadara wanda dalilin da yasa yayi wannan a wannan lokaci shine yayi waɗansu laifuka a baya waɗanda ba abin da akai masa ko kuma an zarge shi da wasu laifuka a baya kuma ba abin da akai masa duk da akwai shaidu to amma yanzu da aka kama shi to sai mu jira mu ga me dokar za ta yi domin a ka'idar dokar mu tunda zargin kisa ake yi masa kuma ga waɗanda suka ce a gaban su aka yi na farko dai ba za a bada bayanin shi ba idan muka ga an bada bayanin shi to kaga kawai wato an yi wani kamar larayi garke ne kawai za a kyale shi shikenan kenan kamar ruwa ta sha idan ba a bada bayanin shi ba kuma mu ci gaba da bibiyar shari'an nan har mu ga lokacin da aka yanke masa hukunci idan aka yanke masa hukunci to sai mu yabawa kotuna da ƴan sanda amma a yanzu za mu ce abin da suka yi yayi daidai amma ba a yaban dan kuturu sai ya shekara 40 da yatsu